Kungiyar kasashen yankin Liptako Gurma da ake kira ALG wacce ke kunshe da kasashen Burkina Faso, Mali da Niger ita ce ta shirya wannan taro da ke ba kwararru a ƙarƙashin wani kwamitin ƙasa da ƙasa damar tantauna halin da ake ciki a gonakin jama'ar kasashen uku ta yadda za a dauki matakan dakile dukkan wata barazana. Alhaji Saidu Uwa shine babban darakta a hukumar tafiyar da ayyukan kungiyar ALG.
Kun san shekarar cin fara kuma shekarar bala'i ce cikin gonaki koko cikin dazuka inda itace su. Shina yasa don kuwanga komiti an ka kafa shi don saboda shi bi sau da kafa duka waɗannan wurare inda ake iya samun faran nan dukakin da fara gungu-gungu a samu a kashe ta nan ta mace matakda ma'aikata a fannonin kulawa da ciye-ciye na kwari su ma za su ba mu bayanin aikin da sun kai bara, sa'annan kuma su ba mu bayanin program din da sun kai bana bakwai biyu da sun ka wuce, an ba mu bayanin can inda take tasowa yankin Asia babu komi.
Sakamakon lura da yadda tsuntsaye yake zama wata babbar barazana ga albarkatun noma yasa kwamitin kwararrun kungiyar ta ALG ya gabatar da wata muhimmiyar shawara.
Jiya mun yi zance kwarai bisa ga tsuntsaye, su ma kun san wani bala'i na in shekarar suka zo nan mun ce wagga kungiyar tamu ya kamata a yi mata gyaran huska don saboda a sa mata cikin kundinta kulawa da tsuntsaye don ku surveillance a tsari wurare tun da an san duka inda suke zama, inda suke zuwa, inda suke kwana, inda suke cin abinci. Akwai yanzu wata tsutsa sabuwa da aka ce ma Chenille legionnaire, ba a santa da mugunyar kwanna, yanzu gashi ita ma ta fara kamari cikin yankin Sahel. Sai dai a ce ita kamarinta bai kai kamar yadda take cuta ma waɗancan ƙasashe na bakin ruwa kamar su Côte d'Ivoire, su Ghana, su Benin.
Bankin cigaban nahiyar Afirka da ake kira Badea wanda ke da cibiya a ƙasar Sudan ne ke tallafawa kwamitin na Liptako Gurma da kuɗaɗen gudanar da ayyukan yaƙi da fara. Saboda haka Somda Salvador da ke halartar wannan taro daga ƙasar Burkina Faso ya ce akwai buƙatar gwamnatocin ƙasashen Niger, Burkina Faso da Mali su ƙara dafa musu don samun isassun kuɗaɗen tallafi daga masu hannu da shuni. A baya-bayan nan kwamitin yaƙi da fari a ƙasashen yankin Sahel wato SILS ya sanar da cewa ƙasashen na Sahel na fuskantar barazanar fadawa cikin halin ƙarancin abinci a bana. Mafari kenan da kwamitin na kwararrun kungiyar ALG ke ganin buƙatar ƙara jan ɗamarar yaƙi da dukkan wasu cije-cije don kare ɗan ƙalilan ɗin da ake hasashen samu a ƙarshen damanar da muke ciki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.